أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قديا دي قدر تامنا حدوى أولنا يمتنا أصبر a yau muna sha hudu ga wata na Shawwal shekara ta 1446 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda haka in ya dace wa 12 watan hudu miladiya ta 2025 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bayan kammala ibada na watan Ramadan a yau za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sahihu siratin nabawiyya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana abubuwa da aka gabatar zallat kuma da kusakurai waɗanda suka gabatu Allah subhanahu wa ta'ala ya yahi mana muna cikin bayani akan abin da ya shahi farkon wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama كيفية بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وند يوزا متاشي صفحة 88 إن مالك يجيوا يكي حكايتو من مغنغنن إيري غشكي مغباتا أبو شاما إيري أبن دي كي أمبتا و غمير أبن دي شاهي فرقون وحي دا أكيو النبي محمد صلى الله عليه وسلم inda malaiki ta wa qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yara ajaiba qabla bi'sathi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ga abubuwan mamaki kahin ya ma zamanto annabi a bashi annabta to akwai ababe na mamaki daban-daban da suka rika faruwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rika ganin su da idane shi wanda wannan yana bayyana maka irin matsayi da daraja da Allah subhanahu wataala ya mushi tun ma kahin akai zuwa ga bashi annabta to shine mallam Abu Shama yake cewa fa min zalika ma fi sahihi muslimin an Jabir ibn Samurah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama inni la a'rifu hajaran bi makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la a'rifuhu al'ana malati intaha kalamu a cikin sahihu muslim hadisin Jabir ibn Samura Allah kada yarda gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu manzon Allah ya ce musu inni la a'rifu hajaran lalle tabbas na san wani dutsi bi makkah ta garin makkah wannan dutsin kana yusallimu alayya qabla an ub'atha ya kasance dutsin da duk lokacin da nazo gitta shi yana muni sallama tun kahin abani annabta kaga wanda kai daga cikin ajaib wanda suka faru tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da suke bayyana cewa akwai wani abin da Allah subhanahu wataala ya ajje ana yace inni la a'rifuhu al'ana muzalla yace wannan dutsin a yanzu ma na san shi to malaika ta intaha kalamu yace wa innama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-khala'a والانفراد عن قومه للي سنتشيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتشي ينا سن الخلاء كي منتوا والانفراد دا كتيتوا يا زمنتوشي كتي عن قومه غمد ابن دي شاهي متانيش ينا قولة شموس وانا بياني كاهم من ذنشي يزو وذا الله كيكي صلى الله عليه وسلم wanda kuma wannan dabi'a ce ta dukkan wani mutumin da yake so ya kara tintintini game da girman Allah subhanahu wataala ka samu wani lokacin da ba cikin kowa kake ba hatta da iyalinka baka tare da su baka tare da kowa samu wani gehe ka kalli sararin samaniyan nan ka kai ganin ka kamaido ka tuno girman Allah subhanahu wataala haka manzon Allah yake tinka a bashi annabta to haka yake kebantuwa shi kadai an qaumihi yace lima yarahum alaihi min ad-dalalil mubin min ibadati al-awsan game da abinda manzo Allah yake gani tare da mutanen shi na bata wanda yake a karara bata ne wanda yake a hili waɗannan mutane mi suke aikatawa min ibadati al-awsan game da abinda ya shahi bauta na gumaka ana bautawa gumaka was-sujudi lil-asnam sannan kuma ayi sujada ga waɗannan gumaka waɗannan abubuwan manzo Allah yake kaurace musu yake barin mutane ya koma gehe shi kadai saboda ya ji dadin tunawa da Allah subhanahu wataala to wannan duka yana maka nuni akan cewa duk mutum wanda yake son wanyewa lahiya to waɗannan abubuwa dole sai ka yi la'akari da su a cikin rayuwarka kaurace wa hayaniya ta rayuwa sannan kuma abu na gaba a lokacin da ka ga wani bata ya bayyana a cikin mutane kai iya abin da zaka iya ya gagare ka to wajibi ne ka kaurace waɗannan mutane ka kaurace musu in fada ce ka kaurace mata in wani gari ne ka kaurace musu in mami ne ne ka kaurace musu saboda ka samu wanyewa da Allah lahiya to manzo Allah sallallahu alaihi malike cewa wa qawiyat mahabbatuhu lil khalwati inda muqarabati ihaillahu ilayhi salawatullahi wa salamuhu alayhi sanaw wa qawiyat mahabbatuhu ya karfafa son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake yi na abin da ya shahi al-khalwa kebantuwa wannan kebantuwan ya kara soyuwa a cikin zuciyar shi a wani lokaci malita inda muqarabati ihaillahu ilayhi lokacin da ya kusantu wahayin Allah ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zamanto abin ya ma kara ta'azzara ya kara kaurace mutane sama da malita salawatullahi wa salamuhu alayhi ira da amincin Allah su tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan duka bayani ne akan cewa dai ga yanda wahayi ya fara kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kebantuwa yana barin mutane lafiya masu wadancan da ya ga abinda yake tare da su na bautan gumaka da aikata ayyuka wadanda suke na shirka ga Allah karara wanda ko a yau wajibi ne mutum ya kaurace wa shirka kuma ya kaurace wa dukkan ma'abuta shirka ga Allah subhanahu wataala koda da sunan addini ne koda sunan kaza ne malice wa qawluhu fil hadisi wattahannusu at-ta'abbudu yace tafsirun bil ma'na yace fadar mala a cikin hadisin da yace wattahannus yace huwa at-ta'abbud wanda muka wuce a baya yace wannan at-tahannus kalma ta at-tahannus da malan ya fasarta ta da cewa at-ta'abbud bauta ake nihi kenan manzo Allah yana kebantuwa yana bauta yace bayani akan ita wannan kalma ta at-tahannus yace tafsirun bil ma'na anan malan ya kawo ta yayi tafsiri ne da ma'ana yace wa illa yace amma in ba haka ba fa haqiqatu at-tahannus min haythul binya yace amma haqiqanin abinda ake kira suna at-tahannus idan ka bidirin ko ginin kalmar a karan kanta a larabce malace fi ma qalahu as-suhaili game da ɗaya daga cikin malamai wanda yake ambatawa suhaili yace idan ka ce al-at-tahannus yace ad-dukhulu fil hanazi الدخول في الحنث كما اذا كتي الدخول في الحنث شنو متين يشغا وني وري اذا كتي الحنث شنو مكان تعبد وابتعاد عن الالهه كشغا وني وجن ده زكاي بوتا كنيسنتي دكان وني ابن ده يكي با الله سبحانه وتعالى با شنو الدخول في الحنث يتي ولكن سمعت الفاظ قليله في اللغه معناها الخروج من ذلك الشيء yace at-tahannus kenan shine shiga mutum ya shiga wani wajen da zai bauta wa Allah subhanahu wataala shine malam kai tsaye yace mishi kawai at-ta'abbudu amma idan ka dauko ma'anar larabci yace abinda ake nihi da at-tahannus shine ad-dukhulu fil hanasi mutum ya shiga wani wajen da zai kebantu yayi bauta ka gane ma'ana hadin tana nimi ma'ana cewa take guda daya sai yake cewa amma walakin sami'tu al-faza qalila malam yace naji lafuzza kadan shi suhaili yace fil lughati a lughar larabci ma'anaha wanda ma'ananta take doka shi at-tahannus yana nihin al-khuruj min ash-shay'i kaga can shiga wajen bautan Allah at-tahannus to shi kuma yace anan yaji wasu daga cikin larabawa suna ambata kalmar at-tahannus da ma'anar al-khuruj min ash-shay'i futa daga wani abu to in huta in ne ma idan karkata shi a wannan ma'anar da malai yake bayani akan shi anan sai zamanto al-khuruj ay min ibadati al-asnam ila ibadati Allah subhanahu wa ta'ala kenan huta daga mi bautan gumaka zuwa ga mi bautan Allah subhanahu wataala ga hallo dai ma'anar da har sanan nan sai yake cewa katahannasa ay kharaja min alhanafi yace watahub kenan bayan alhanas kin yace kuma haka ma'anar shi yana komawa zuwa ga kalma ta tahub idan ka ce tahub kuma shi ma ma'anar shi at-ta'abbudu wat-tadarru'u at-ta'abbudu wat-tadarru'u shi ma ma'anar shi dai bauta da kankantar da kai ga Allah subhanahu wataala duka dai ma'anar tana nan mala ce wataharraja wata'athama taharraja yani ya kyamaci ayyuka na bautan gumaka ta'athama ya nisanci duk wani aiki na zunubi watahajjada sannan kuma yayi kokari wajen abin da ya shahi kebantuwa game da bautawa Allah duka dai ma'anan kalmomin daban-daban mala ya ka danya maka hoshin baki akan ita kalma ta at-tahannus ma'anan ta dai at-ta'abbud din ne mala ce watahajjada yace huwa tarkul hujud idan ka ce alhujudu abinda suke ambatawa shine tarkun naumi qalilan eh tarkun naumi qalilan mutun ya bar wani kaso na barci dan yayi mi dan ya gana da Allah sai zama to manzo Allah ya duya dokan lokuta da yawa kahin ma amshi wahayi wanda yana kebancewa yana tunawa ga Ubangiji subhanahu wataala kenan shine ma'ana Allah alhujud yace wa huwa an-naumu lis-salat mutun ya danyi barci kadan saboda ya halka zuwa gaba yemi yayi sallah wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda malace daga cikin ma'anar wannan kalma ta at-tahannus yace kuma akwai at-tajannus sannan kuma wat-taqadhur idan ka ce at-tajannus shine abin da yake da alaka ai tajannaban najasa kenan ya nisanci duk wani abin da ke najasa ne babu wata najasa da ta kai mi bautan gumaka mazalla ya nisanci su kenan tanajjasa wataqazzara sannan kuma ya nisanci duk wani abin da yake datti ne kenan duka dai wannan maganganu ne malaka ta aurada ha Abu Shama shi wani Abu Shama shi zo da su ta karkashin bayani shi malam Suhaili qala ibn Hisham yake cewa wal arabu taqulu larabawa suna cewa at-tahannusu wat-tahannuf ko su ce at-tahannus ko kuma su ce at-tahannuf kaga an yi ibdalin sa an mira an hudda ta an sami fa to wannan larabci ba matsala bane ba at-tahannus da at-tahannuf duka ma'anar su guda shi ba at-tahannuf din me ma'anar shi ibta'ada an ibadati al-asnam ya nisanci bautan gumki kaga dai duka tana nan karkashin bayanin hadisin da yazo da yace at-tahannus shine at-ta'abbud duka anan ne ma'anar take kai duka wata kalma da za a kawo dai tana kewaye da wannan malati wa tahannuf yubaddiluna alfa'a min as-sa kenan sai an masanya fa'un akan bacin sa'un yace kama qalu kamar suke cewa wani ke cewa jaddafa wa jadasa ko jaddasa jaddasa jaddafa kaga shi ma maimakin fa'un ya masanya ta da mi ya masanya ta da abin da ya sha sa wannan kuma abin da yake sanda wa Laraba malai ke cewa kama qala ru'ba yace law kana ahjari min al-ajdafi ajdafi yuridu wa yaqsur madha al-ajdafi inda duwatsu na sun kasance daga cikin kankanan duwatsu irin na gindin kabari yake cewa kaga shi ya ce al-ajdaf amma yana nihin al-ajdaf idan ka banin su dai guda sannan malai ƙara budawa ita kalmar ko kuma larabci akwai wasu lokuta da ake baddala wani harafi da wani harafi amma kuma sai ka samu ma'anar tana tarayya duka ma'ana ce guda yace qala wa haddathani abu ubaida anna al-araba taqul abu ubaida ya bada labarin cewa larabawa suna cewa fumma fumma da fa'un yace fi mawdi'i fumma me yake ce fumma sai ce fumma eh fumma kenan akan bacin mi akan bacin summa larabawa suna hudun haka qultu wa min zalika sannan malai ƙara da cewa iya daga cikin dai jerin gwana irin waɗannan masanye masanye da zaka samu a larabci an yi da kalma maimakin fa'un sai a masanya ta da sa'un ko kuma ita sa'un a masanya ta da mi da fa'un yace akwai fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa wa fumiha annal murada wa fumiha bi ma'anahu wa fumiha kenan da tahurnuwarta kenan suna so a ba su dama su yi noma su samu tafarnuwa da kaza da kaza da kaza mutanen annabi Musa ko to shine malai ce wa min zalika qawlu ba'd al-mufassirina وفومها أن المراد وصومها وصومها بمكان فوم يكون وصوم كده معنى سبنا. وقوله حتى فجأه الحق وهو في غار حراء wannan hadisan da makaranta a baya mallan yana mana doko gaba bayan gaba ne wannan hadisi yana bayanin su shine abin da yake anan yake cewa fadar shi da cewa hatta faja'ahu har sai da ya mushi bazata alhaqu malaika jibril ko kuma gaskiya a karan kanta wa huwa bi ghari hira a lokacin manzon yana cikin kogo na hira me ma'ana haka ay ja'ahu baghtatan ala ghairi maw'idin ya zo mushi kwatsam ba tare da wani alƙawalin cewa zan zo ba haka malaika jibril zo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malaka kama qala ta'ala wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab ai baka zaman to me sa rai ba na cewa za a baka littahi fa ce wani littahin ya same ka illa rahmatan min rabbika rahama ce daga ubangijinka ya kyautar maka da alqur'ani mai girma ya kyautar maka da zawon jibril zuwa gare ka kaga baka kasance kana tsammani haka ba walakin Allah ya zabe shi ya zabe shi ya fifita shi ya bashi wannan shine ma'anar wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab walakin rahmatan min rabbika malika ta wa qad kana nuzulu hadhihi surati alkarima ya kasance sabkurwar wannan sura mai karamci wata sura ce ita suratu alaq yace hiya iqra bismi rabbika alladhi khalaq ka karanta sunan ubangijinka mahalicci khalaqal insana min alaq ubangijin da ya halicci dan adam daga dugo na maniyi ya koma jini ya koma tsoka har ya hutu a matsayin mutum iqra wa rabbukal akram kai karatu ka girmama sunan ubangijinka shine mafi karamci alladhi allan nan shine wanda allama bil qalam ya karantar ya sanar da dan adam abun rubutu da rubutun a karan kanshi allamal insana ma lam ya'lam allah ya sanar da dan adam abun da bai sani ba daga aya ta farko zuwa aya ta biyar wannan sune abinda suka fara safka a cikin alqur'ani mai girma to shine ba ya ce wa kana nuzulu hadhihi sura sabkon wannan yace wa hiya awwalu ma nazala min alqur'an shine farko abin da ya fara safka a cikin alqur'ani mai girma suratul alaq ayoyi guda biyar na farkonta malace kama qarrarna zalika fit tafsir alhafiz ibnu kasir yake cewa kaman yanda muka tabbatar da haka kin a cikin littafin na tafsiri kenan me muka yake maka ishara tafsirul qur'ani alazim na shi ibnu kasir kenan ga kuma zaka tabbatar da haka kenan malai shin kuɗa bayani a can to kaga wannan usulubi mal albani ya irin shi da sai ka dauki misali irin su ahkamul jana'iz da sauran littafin da ya wallafa sai ka wata mas'ala sai dan hadi kaulun raji akan ta sai ce in kana son fashin baki akan ta filla filla to ko walittahi na kaza na rubuta to shine wannan alhafiz ibnu kasir yake ambata cewa kenan mun tabbatar da cewa wannan sune abin da ya fara safka a cikin alqur'ani yace kamar yadda muka tabbatar da haka a cikin littafin mu na tafsiri wa kama sayati aidan fi yawmil ithnain kamar yadda kuma zai zo akan bayanin ranar litinin kama sabata fi sahihi muslim an abi qatada ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawmil ithnain an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da azumin da yake yi ranar litinin me yasa kake shi amma akin allah kaga yanzu dai mun ji abin da ya fara safkowa a cikin qur'ani ko yanzu kuma nan mallam zai ambata mana ranar da qur'ani ya fara safka sai yake cewa su'ila an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa me yasa yake azumin litinin فقال سيما ذلك يتشيوى ذاك يوم ولدت فيه وانا الرانا تليتن او وانا الرانا اكا اهين شيني كت باب ساباني باب شكا سبور يا مزالا يا امبا تتشيوى اهيش رانا لتن فما نوى نيغا وطا ربيع الاول باساني با مغان قلون دبان دبان شابيو ترى غوما شابكو شاشد شابير شابونو ديكا كوان نيازو amma katkin litina aka ahe shi sallallahu alaihi wasallam saboda gashi an bata zaka yawmun wulittu fihi sai ce wa yawmun sannan wannan litinin ita ce ranar da unzila alayya fihi wa yawma unzila alayya fihi sannan litinin ita ce ranar da aka yi wahayi a gare ni kina ta ce wahayi na farko ya zo ranar litinin sannan kuma an ahe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litinin ashe litinin rana ce me aiwa a cikin abin da ya shahi tahiyar musulunci kaga na farko ga irin abin da aka shar'anta mana amma na azumi ko mazalla yana azumtar ranar litinin shine abin da zaka yi kai ka gingimo wani abu kace ai wannan rana ce mai girma saboda an ahi mazalla a cikin ta sannan kuma an sabkar da qur'ani wahayi na harko a ran litinin ka kinkimo wani aiki kace aliƙa shi da litinin in babu wani dalilin da mazalla ya nuna haka to wannan bid'a ce kenan sai ka tsaya kai ma sai ka rika yin azumi ai ka rika azumin litinin wannan abu ne wanda yake kenan ga dalili akan shi tabbatacce daga annabin da Allah ya aiko malace wa qala ibn abbas abdullahi da abbas yake cewa wulida nabiyyukum muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yawm al-ithnain an aihi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ranar litinin sannan kuma wa nubiya yawm al-ithnain sannan kuma an bashi annabta ranar litinin kaga kenan aihuwa litinin annabta litinin saboda ranar ne aka fara yin wahayi a gare shi mala yace wa hadha ma la khilafa fihi wannan abu ne wanda yake babu sabani a kai shi qur'ani ya fara sabkaran litinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an aihi shi ranar litinin yace wal mashhuru annahu bu'itha alaihi salam fi shahri ramadan sannan banda wannan kuma aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasantu a cikin watan ramadan kaga dalile suna sabka ɗaya bayan ɗaya akan tabbacin komi ga yanda addini ya tabbatar da shi sai mu tabbatar da shi a kai kenan yanzu abin da ya shahi a annabtar ma an ta tabbata cewa an aiko da manzon Allah a cikin wata wanda yake na ramadan malice kama nassa ala zalika ubayd ibn umair wa muhammad ibn ishaq wa ghairihima kamar yadda ubayd ibn umair da muhammad ibn ishaq suka nassanta haka واستدل ابن اسحاق على ذلك بقوله شكر ابن اسحاق ya tabbatar da maganar su yace ai wannan magana ce wanda qur'ani ma yayi ishara akan ta Allah yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan shine wata wanda aka sabkar da alqurani aka fari sabkar da qurani sannan kuhudan linnas shi qur'ani ne shiriya ce game da abin da ya shafi mutane to sai karin bayani akan ita wannan ayar da maganar shi Ubayd da Muhammad ibn Ishaq malace warawal imam Ahmad an Wasilah ibn al-Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala al-imam Ahmad ya yi riwaya daga al-Wasilah ibn Asqa Allah kare da gare shi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata musu cewa kuma da ba mun san abin da zamu ji anan abin wanda yake tabbatacce manzon Allah yake cewa unzilat an sabkar da suhfi ibrahim littahin da aka baiwa annabi ibrahim alayhi salatu wasalam yaushe aka sabkar da shi manzon Allah ce fi awwali laylatin min ramadana a farkon dare a watan ramadan kenan daya ga watan ramadan aka sabkar da suhfi ibrahim sai manzon Allah ya ce wa unzilati tawrat an sabkar da at-taura kuma li sittin madaina min ramadan game da kwanaki guda shidda da suka gabata a cikin watan ramadan kenan sufi ibrahim ɗaya ga watan ramadan at-taura shidda ga watan ramadan sai ce wal injil ita kuma injila li thalathi ashara laylatin khalat min ramadan dare 13 kenan 13 ga wata na ramadan aka sabkar da injila kenan mun ji sufi ibrahim at-taura injila sai ce wa unzila alquran li 24 khalat min ramadan shi kuma alqurani mai girma an sabkar da shi game da kwanaki guda 24 ga watan ramadan kenan 24 ga watan ramadan qurani ya sabku sannan shi kuma injila 13 ga wata sannan at-taura 6 ga wata sannan sufi ibrahim kuma 1 ga wata malace wa rawabnu mardawaihi fi tafsirihi al jabir ibn abdullah marfu'an nahwa kenan irin wannan riwaya ta zo a cikin ibnu mardawaihi yayi ta a cikin tafsirin shi kuma ya ka hadisi daga jabir ibnu abdullah kenan ga can wasil ibnu asqa sannan kuma ga jabir ibnu abdullah kenan dai wani abu ne wanda yake sananne a cikin sahabbai kenan qur'ani ya sabka a cikin watan ramadan sannan wahayi na farko ranar litinin kuma aihuwar manzon Allah ranar litinin sallallahu alaihi wasallam مالتي ولهذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن ليلة القدر ليلة 24 داك يكي تيوا ديوا دغا تكين مغا باتار دغا تكين صحابي دون سكا بيو باي صحابي سكي تيوا أي درن ليلة القدر درن 24 غوة رمضان أي can kuma an ce marawu 21 23 25 27 wannan jama'atun min sahaba dan dazon jama'a daga cikin sahabbai da tabi'ai duka sun tai akan cewa yana kasantuwa a daren 24 a na watan Ramadan mazalla ya hutu ya samu sahabbai suna tattauna akan wata mas'ala an tare jijiya buya sai mazalla yake cewa na hutu illa barta muku yaushe ake samun lailatul qadri to amma yanzu an sha makance mun dalilin rigimu da nisko kuna yi yace a yanzu ku neme ta a goma karshe shine garanti kawai kawai goma karshe daga 20 daga 20 din abin da yake kai ganin wata shine abin da yake garanti saboda kaga ga can wadannan maganganun suna da karfi na amara sannan kuma wannan magana wata da karfi da yawa daga cikin sahabbai suna ga daren 24 ne me yasa saboda shi daren da aka sauka da alqurani mai girma mallai cewa amma qaulu jibril iqra amma kaga maganar jibril da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam iqra ikaratu fa qala manzo yace ma ana biqari ban kasance mai karatu yace fa sahihu anna qawluhu ma ana biqari magana mafi ingancin mazalla da yake cewa ban kasance mai karatu me yake nihi da wannan magana ban iya bane ko kuma ban nayi ne ko ya ne yace nafyun korewa ne ai lastu mimman yuhsinu alqira'a ban kasantu daga cikin waɗanda suka iya karantawa ba iya karantawa kuma wannan a karan kanshi wata mu'jiza ce mai girma da Allah ya bayyana wa duk wanda yake jin ya kafe ta a larabci to Allah sai aiko wanda bai iya karanta ba kuma yazo da wani abin da ya gagari masu karanta da rubutawa sallallahu alaihi wasallam yace lastu mimman yuhsinul qira'a yace wa mimman rajjahahu daga cikin malaman da suka rinjayar da wannan magana da cewa karatun ne bai iya ba kwata kwata kafin a bashi alqurani mai girma al-imamu an-nawawi ya tabbatar da wannan magana sannan kafin imamu an-nawawi ash-shaykh abu shama shi ma ya tabbatar da wannan magana sannan ko su daga cikin malamai sun ce ai wannan wa man yake cewa man qala innaha istifhamiyya fa qawluhu ba'idun yace wanda yake cewa kaman shin ka iya karatu yace a ma ana biqari ban kasance wanda iya karatu ba yace ya dauke ta a matsayin istifham kaman wata tambaya ce kaman tambaya yake akan cewa me zai karanta kuma makamancin wannan yace duk wanda ya dauke shi a matsayin haka nan kaga da aka ce mushi iqra sai ma ana biqari ban iya karatu ba amma wanda yace a matsayin ikaratu sai ya dauki abin a matsayin ma ana biqari mi zan karanta yace wannan magana shi ba'idun duba cike yace fa qawluhu ba'idun abinda malamai suke ni anan shine maganar wannan mutumin tana nesa da abin da yake na daidai me yasa yace li annal ba'a la tuzadu nan mazalla yake cewa ma ana bi wai wannan ba'un za ta zama to istifhamiyya ce yace ai ita ba'un ba'a tabbatar da ita fil isbati a wajen tabbatar da magana ba a sa ba'un bata da waje a wannan wajen kamar me zan karanta ba haka nan bane a ban iya karatu ba mallai ce wa qawluhu hatta balagha minni al-jahadu ko al-juhud ko al-jahadu yace yurwa bi dhammil jimi kace hatta balagha minnil juhud na harko wa fathiha ko kuma kace hatta balagha minnil jahad yace wa bin nasabi wa bin raf'i in ka zo kuma karshen kene zuba jimun ba in ka zo karshe dalul kin nan zaka iya cewa al jahda ko kuma kace hatta balagha minnil juhud kene wadannan bayanin da malai yurwa bi dhammil jimi wa fathiha ko kace al-jahad ko kace al-juhud ko ja ko ju sannan kuma karshe dalul din nan yake cewa wa bin nasbi war raf'i zaka iya cewa minnil jahadu ko minnil jahada yace wa fa'ala aw fi'l wa fu'ila bihi thalasan sai da aka ambata manzo sallallahu alaihi wasallam su haka su uku cewa ikra tu su uku aka maimaita mushi qala al-khattabi imam al-khattabi yake cewa kina anan ma ana biqari za mu fahimce shi akan cewa la uhsinul qira'a ban iya karatu ba kenan ba za mu dauke shi a matsayin wasu da suke ga cewa kamar wata tawaya ce ko na ƙasa ne a ba na ƙasa bane ba wannan ita ce cikar kamala na cewa mutumin da an san bai iya karanta ba kuma ya zo da abin da ya gagari kowa da kowa kuma ba ma maganar mutanen lokacin shi kadai ba har yau kalubale iya na an jefa in zaka iya zo da irin shi in ka isa ba zaka iya ba kenan abbai iya bane sallallahu alaihi wasallama a wancan lokaci kenan ubangiji ya bashi abinda ya kuma gagari waɗanda suka iya karantawa da rubutawa ga baki da kaga zai tabbatar maka da haka lokacin da aka yi sulhul hudaybiya da yake cewa iktub yace rubuta هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وان شين ابند منزن الله يي صلح سكاني شي ده قريشاوا وكيل قريشا كي تاي ان من يرد منزن الله ne kai da mi zamu jayya da kai sai a lokacin manzon Allah yake cewa agogi rasulullahi arubuta muhammad ibn abdullah yace ko kun so ko kun kin ni annabin Allah ne ko arubuta haka in ko ka arubuta ai magana ta rige ta kare tunda Allah ya sabkar da wahayi akan shi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin kaga abun yayi wa yauni sahabbai yauni Ali ibn Abi Talib manzo Allah yake ce mushi shahi karshe manzo Allah yake ce a nuna mushi ina ne aka rubuta rasulullahi ya shahi a shaida yana karanta mi zai karanta zai ya shahi kenan kamala ce ga gare shi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ga can ayar take ce ar-rasulun nabiyyal ummiya annabi ne wanda yake al-ummi alladhi la yuhsinu al-qira'a wal-kitaba amma kuma yazo abin da yabi wai kowa sallallahu alaihi wasallam malati qala al-khattabi wa inma fa'ala dhalika bihi malaika jibril ya aikata haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su uku na cewa iqra 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 mi yasa liyabta yake cewa liyabluwa sabrahu liyabluwa sabrahu saboda ya jarrabi hakurin shi karanta 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 a sai da aka mushi uku saboda aga zai jure ko ba zai jure ba li yabluwa sabrahu sannan kuma wa yuhsin ta'dibahu ya kyautata ladabtar da shi game da abin da ya shahi daukan ilimi wani abu ne da yake bukatan hakuri a dalilin haka fayartada li ihtimali ma kallafahu bihi min a'ba'in nubuwati a dalilin haka manzon Allah fayartada sai zamanto ya saba ko ya jure lihtimali game da daukan ma kallafahu bihi abinda aka dora mishi yaunin nan min a'ba'in nubuwati na yaunin manzanci da annabta shi yasa aka kama shi aka rukunkume shi sai da ya kai wahala karshe aka sake shi aka ce mishi iqra aka mai na daya aka mai na biyu aka mai na uku duka wannan me yake nunawa kaman ana ƙara darraba shi ne da ƙara bashi training akan cewa sakon da za a bashi abu ne wanda yake mai yauni kaman da Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah ce za mu sabkar da wata magana mai yauni akan ka shi ne alqurani mai girma mali ce walidhalika saboda haka kana ya'tarihi mithla halil mahmum da haka yake samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hali irin na damuwa وتأخذه الروح يكي تشوى تأخذه الروحضاء الروحضاء سنكم يكي كام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الروحضاء إذا كنت الروحضاء شيني عرق كثير زهوى من يوى أدلو كتن دعكي مش وحي كمين عائشة تكي تشوى دعك أنجم ذلك يا يشورو على ما ناشي قولي يني زهوى ينا كيتو ودك سمو قوشيشي تو على ما تشوى ملائكة جبريل يازو وحي كمين سبكة shine malaka ta wa ta'khuzuhu ar-ruhada ay al-bahr wal-arak idan ka ce al-bahr shine ad-dahsh wal-hira yana shiga wani hali na dimauta sannan kuma wal-arak da kuma hali na zubar abin da ya shahi a jibi a tare da shi wa qala ghayruhu inma fa'ala dhalika li umurin wasu daga cikin malamai suke cewa banda khattabi suka ce malaika jibril yayi haka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na kama shi ya rukunkume shi hatta balaga min al-jahd yace saboda wasu al'amura daban-daban yace minha daga cikin su akwai an yastayqiza li'azamati ma yulqa ilayhi ba'da hadha as-sani'i al-mashaqqi 'ala an-nufus saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya falka ya ankara li'azamati game da girman ma yulqa ilayhi abinda za a yi mushi wa'ayi zuwa gare shi ba'da hadha as-sani'i kaga da yazo ai bai ce mushi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq a kama yace mushi iqra yace ma'ana biqari ya kama shi rukunkume shi da ya rukunkume shi ne yace sai da wahala ta kai wahala sai sake ni sai yace bal ikara ta kuma to kaga waɗannan gumtsa da yake mushi saboda a falkar da shi girman ma yulqa ilaihi abinda za a yi wahayi zuwa gare shi ba'da hadha as-sani'il mashaq bayan wannan mu'amala da aka mishi mai tsanani ala nufusi akan rai kaga za a bashi wahayi amma kuma aka sashi cikin wani hali na daban mun karanta anan baya bayan lokacin da wahayin ya yanke kaga manzo Allah ya shiga cikin wani irin yanayi to duka wannan saboda a falkar da shi game da girman abin da aka bashi malice kama qala ta'ala kamin Allah ke cewa inna lalle musu Allah sanulqi alayka qawlan saqila zamu sabkar da magana mai yauni a gare ka ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي داك من الله صلى الله عليه وسلم إذا وحي يزومشي يحمر وجهه هسك شسيت جاء سنكما ويعز ويغز ويغط كما يغط البكر من الإبل سنم بايش يغط كلمة تأل يغط سكي تشيواشيني ينا يونانا كما يد ذاك سامتن راؤما ينا يونانا ya ghittu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wani hali na yauni yana samun shi a duk lokacin da wannan al'amarin na wahayi ya zo mishi sannan kuma da wani hali na huci shine al-ghittu al-ghittu kamar huci yanda ka san dan raquma yana huci haka zaka ji manzo Allah yana huci idan wahayi ya zo mishi wani duka yana maka nuni akan girman al'amarin da Allah safkar akan shi sallallahu alaihi wasallam sannan waya tafassadu jabinahu sannan kuma goshin shi ya rika digar da abin da ya shahi araqan abin da ya shahi zufa yace fil yawmi shadidil bard a rana ko kuma a lokaci da akwai tsananin sanyi ana mugun sanyi sai ga shi kuma yajibi saboda girman maganar da yake safka a gare shi sallallahu alaihi wasallam malace wa qawluhu fayarji'u aw faraja'a biha ay faraja'a bi suratil alaq yanzu an kare wahayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya komo da wannan suratul alaq ayoyi guda biyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila khadija yarjifu fuadu sai komo wajen matar shi khadija a daidai lokacin da zuciyar shi tana raurawa akan abin da ya gani yaji kuma ya taba yace wa fi riwayatin yake cewa bawadiruhu jam'u badira kenan manzala he komo jikin shi yana raurawa yani zuciyar shi kenan tana raurawa qala abu ubaida wa hiya lahmatun bainal mankib wal unq ya kuma yana cikin halin tsoro sannan kuma badira shi tana raurawa me yace badiran nan sai yace lahmatun shine wani nama bainal mankib tsakanin kafada wal unq da wuya kenan jijiyoyin da suke nan wasu jijiyoyi suka tashi suke raurawa alaman cewa ya shiga cikin wani irin yanayi sallallahu alaihi wasallam wa qala ghayruhu hiya uruqun tattaribu inda alfaz'i wasu suka ce ba wannan naman bane tashi yake motsa ko kuma yake alaman damuwa a yake cewa wasu jijiyoyi ne wanda suke raurawa ko suke bugawa a lokacin da mutum ya shiga cikin wani hali na firgici kenan ala aidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wani yanayi yazo wa khadija radiyallahu anha sai yake ce mata laqad khashitu ala nafsi yace khadija najiye wa kaina tsoron abinda na gani wazalika li annahu shahada amran lam ya'hidhu qabla zalika saboda manzo Allah ya ga wani abinda lam ya'hidhu bai taba samun shi ba kafin wannan rana kenan wani abin wanda yake sabo ba ko kuma a gare shi ya ga mala'ika da idan shi sannan kuma ya kama shi ya girgiza shi kuma ya karanta mishi wasu abubuwa to wani abin ya sa shi cikin halin damuwa saboda ya ga wani abin da bai taba gani ba sannan wala kana fi khaldihi sannan lam yakhtur bi balihi wuqu'a zalika alayhi bayan abin da ya ganin nan bai taba tsammahane shi ba sannan kuma fi akhfi khaldihi ali ya ga abin da bai taba tsammahane a cikin kullushi ba zai gan shi sai ga shi a gaban idan shi shine cewa ma'ana khaldihi ay lam yakhtur bi balihi abin da bai taba darsuwa a zuciyar shi ba zai gani sai ga shi ne ya gan shi a gaban idan shi wannan abin shi yasa yace laqad khashitu ala nafsi naji wa kaina tsoron abin da na gani ولهذا قالت خديجة أدليل حكا يتو كما خديجة تاغا ينين ديشي غياشي غا تكمول إرين ينين ندبان سيدك يتشوى كلا تتشي آها حر أبدا كون تدحنك لنك أبشر البشر لنك أبشر مالك جاء كان كسا يكي تشوى هذه قطعة من حديث عائشة الآتي بتمامه يكي تشوى في كيفية اتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي وانا وانا نصن برواني أتكمون حديث عائشة وانا زام غنش عقباء أتكم باب النزي مغانا أكا ينين يواني ينين وحي يزوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنا على أين إتا خديجة ألوكة تندكي تشوى كلا أبشر البشر انك هكما داتي وانك تتي والله إنا مكرن سواد الله لا يخزيك الله أبدا هر أبدا أبنجي بزيكم من تركيبا كاقونا تا نسدشي تا سامشي نسوا أتكن زوتيرش وانكم هكا أكي بكاتا دكا مجي تزمان تومي نسر دا مجن تبا مي فريكي تدشي با دكارة تنزر دشي با غبا اي بوني كاقونا تا تيوش أبشر البشر انك ko bayan haka bayan ta hudu mushi wannan kalmomin sai ta biyo shi da wasu abubuwan da kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza wannan abin sai ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yake ji na furgici sai zamanto ya sauka a cikin zuciyar shi tace wallahi Allah ba zai kumitar da kai ba har abada to wannan kumitarwar qila min al-khizhi wa qila min al-hazan Allah ba zai kumitar da kai ba khizhi kenan ko kuma Allah ba zai sa ka damuwa da jin bakin ciki ba wannan al'amarin da yazo maka wannan al'amari na budaddan alheri ne wanda zai samu al'umma ko ya zamanto wacce ko ya zamanto wannan me yasa Khadija ta faɗi wannan magana suka ce wa hadha li'ilmiha bima ajra Allah bihi jamil al'awa'il fi khalqihi saboda mace ce wanda tana da gogewa yace saboda ilimin da take da game da bima ajra Allah bihi jamil al'awa'id game da abinda Allah yake sa kautawa na kyakkyawan abinda zai komo zuwa ga fi khuluqihi zai komo zuwa ga dabi'un manzo Allah da halayen shi wannan mutumin da yake nan dabi'un Allah ba zai kumitar da shi ba shine garatin da take da tana tabbas cewa kaga aisha ta ce mushi kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza me yasa ta san mutumin da yake da wannan dabi'u da wadannan halaye wannan mutum baya kumyata sai kuma wannan mutum ba zai shiga cikin damuwa ba yace anna man kana muttasifan bi sifati alkhair duk mutumin da ya zaman to ya sifantu da sifa na alheri da halaye na alheri na kirki wannan mutumin la yukhza fi dunya wala fi alakhirah ba a tabar da shi ko a duniya ko a lahira shi alheri suke cewa me suka ce wani abu ne da zaka doka ka jefa shi bayan ka ka tarbe shi a gaban ka ba abin da yake wannan in ba alheri ba a lokacin da kai alherin baka tsammanin wani abu zai komo zuwa gare ka sai ka samu alherin nan ya zamanto maka komi da samun tsirar duniya da gobe kiyama a wajen Allah subhanahu wataala to shi ne anan take ambata mushi cewa Allah ba zai kumitar da kai ba saboda ta san abin da ke kai nami na ayyuka alheri ثم ذكرت له من صفات الجليل من صفاته الجليله سنت انبتا مشي daga cikin sifofin shi masu girma ma kana min sajayahu alhasana war suka zamanto daga cikin sajayahu dabi'un shi alhasana masu kyawu fa qalat take cewa innaka latasilu arrahim kana sarar da zumunta sannan wa tasduqul haditha mutum ne mai gaskiyar magana mutumin da ya sifanta da wadannan abu Allah bai kumitar da shi sarar da zumunta Allah bai kumitar da kai bal hasali manzo Allah yake ta iya daga cikin abin da ke sa ka samu karin shekaru a cikin rayuwanka ka rika sarar da zumunta man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi manzo Allah ce falyasul rahimahu duk wanda yake so Allah ya kara mushi kwanakin shi kake so Allah ya kara maka arzikinka to ka rika sarar da zumunta to karawa kamar ya shine malamai suka yi bayani daban-daban shi dai kowannan aka fadi duka dai yana hawa daidai ne saboda komai a hannun ubangiji yake kuma yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab ko a kara maka shekarun naka ko a sama shekarun naka wani albarka na musamman sannan kuma arzikin ka Allah ya kara maka a dalilin mi sar da zumunta to wani dabi'a ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mun gani a baya mutanen makkar suka gina dakin ka'aba aka zo dora alhajarul aswad ai kada nasu an yataqatalu an kusa a buga a ba hamata iska sai ka ce to shikenan yanzu wanda ya shigo da kofar na shi zai mana alƙalanci sai ga manzo Allah ya shigo kowa ya yarda kaga manzo Allah bai so wani zumunci ya yanke ba me yayi sai dauko abin da ya hada kansu ga baki daya kowa ya rika ji a matsayin cewa shine ya dora wannan dusa yana sa da zumunta sannan wa tasduqul haditha yana da gaskiyar magana in zai magana baya ƙarya tabi'a mutum musulmi zama to mai gaskiya kada zama to mai ƙarya kare kai maganganun da musu da ƴan uwa ya zama to ka faɗa abu kuma alhali ba haka ne bane ba wannan bai daga cikin tabi'a mutum mai imani amma yanzu ko a salula wannan kawai ƙarya nawa ake shakawa yanzu mutum yana zaune a uwar masallaci ne sai ya ce gani na a waje kaza alhali ƙarya yake wallahi dai ku ji wani yawuni ku ji ba dadi tabi'a mutum musulmi mai imani ya zama to mai gaskiya kakkai ƙarya duk abin da zai faru ya faru kakkai ƙarya in sama za ta haɗu da ƙasa ta yi amma kake ƙarya akwai wani labarin wani wata baiwar Allah da ta ɗora ɗanta cewa zai ta yi karatu sai ta bashi wasu kuɗi ta ƙulle mashi a cikin wani ɗancan hu ya riƙe sai sa cikin jikin shi suna ta yi a hanyar sai ya fashi ta kama su lusus ɗan kwanta-kwanta sai aka tambaye shi kai nawa ne a jikinka sai ce kaza ina suke ya ce gasu nan ƴan mashi suka ce wannan lahiya kuwa haka abu wannan da gaugawa a ɗashen daga zungura sai ɗoka suka ce me yasa lokacin da aka tambaye ka da daidai lokacin da kowa yana ɓoyewa yana faɗa abin da ba haka nan ba don me da aka tambaye ka maka ambaci abin da yake tare da kai ya ce mahaifiyata ta tura ni karatu kuma da zan hutu ta ce mani kar ka sake kai ƙarya kar ka sake kai ƙarya da ya faɗi musu wannan magana duk sauran mutanen da aka amshi dukiyarsu aka amshe amma shi wannan ba Allah ka mida mashi kuɗin shi gaskiya gaskiya ce tabbas duk mutumin da zai riko da ita to ubangiji subhanahu wataala yana tare da shi to haka manzo Allah ya yi riko da gaskiya shi yasa Khadija ita hankalin ta bai tashi ba ta san mutumin da yake da ɗabi'ar gaskiya da sayar da zumunta to wannan mutum baya walakantuwa وقد كان مشهورا بذلك صلوات الله وسلامه عليه عند الموافق والمفارق wannan abu ne mazala ya shahara da shi sadar da zumunta da gaskiyar magana inda almuwafiqi a wajen wanda yake muwafaqa da shi yani wanda suke wanda yake son shi walmufariqi da ma wanda ya rabu da shi baya son shi ya san dai wannan mutum ne mai gaskiya walhaqu ma shahidat bihi al'a'da'u suka ce babu abin da ake yake amsa sunan gaskiya sama da abin da makiyin kama zai tabbatar da cewa wannan lalle haka nan ne sannan ta ce mushi wa tahmilul kalla daga cikin ɗabi'unka da halayenka wanda Allah ba zai kumitar da kai ba ta ce kana ɗaukan ɗawainiyan waɗanda ba su da ai min ghayrika kana ɗaukan ɗawainiyan waninka tu'ti sahibal 'ila ma yurihuhu min thiqali ma'unati iyalihi take cewa tu'ti sahibal 'ila zaka baiwa ma'abucin talauci ma yurihu abinda zai yardar da shi ya hutar da shi min thiqali na yaunin ma'unati iyalihi yaunin a hidimar iyalin shi sai ka dauki wani kaso na dukiya sai ka jimka mishi sai ya ce wancan yaunin da yake sama kai shi ma yanzu yana jin abin ya zama to mishi saka yau wani shine ma'anar wa tahmilul kalla ya daga cikin ɗabi'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadija ta ƙara da cewa taksibul ma'dum kuma daga cikin ɗabi'unka taksibul ma'duma ay tasbiq ila fi'l alkhair kana gaggauta zuwa aikata aikin alheri baka wasa duk wani abu na alheri to ku ne a gaba gaba fatubadir ila i'ta'il faqiri kana gaggautawa wajen baiwa mutumin da yake fa'ili wanda baya da fa taksibu hasanatahu qabla ghayrika sai ka samu ladan shi kafin wani wanda ba kai ba ka samu ladan shi kafin wani wanda ba kai ba sannan kuma wayusamma malike ce ana ambata wa alfaqiru ma'duman ko ka ce alfaqiru ko ka ce alma'dum duka ma'anan su guda yace li anna hayatahu naqisa me yasa ake cewa daga ce ma'dum kamar abinda babu babu faqir kuma talaka yace ana ambata kalmar ma'dum akan talaka saboda yanda yake cikin wahalhalu kenan kaman babu ne shikin to Allah ya taimake ka he kana da wani abin da zaka sa shi ya ji cewa shikin ma akwai shi eh ba faqir ba ya ka huda shi daga cikin wannan yanayin suka ce li anna hayatahu naqisa saboda rayuwar shi da gaggaci yana cikin wani irin yanayi sai yace fa wujuduhu wa adamuhu sawa kai talauci bai ba kana ji da samuwar shi talaka da babu shi a bangaren da ya shafi bukatun nan duk ɗaya ne to sai Allah ya taimake ka kai kuma za kana da abin da zaka bashi to shine take ce mushi wa taksibul ma'duma kana samun ladan wanda bayyada ko wanda babu shi yani ta bangaren biyan bukatun shi babu shi yanzu da ka bashi kuma ya zamanto akwai shi kenan ka samu ladan shi malace kama qala ba'dhum kaman da wasu daga cikin malami suke ambata cewa laysa man mata fastaraha bi baitin ba ho wanda ya mutu bane ya huta da mutuwa innamal mayitu matacce mayitul ahya'i shine matacce rayayyu eh kana ne kaman baka na astaghfirullah malace wa ikhtara shaykhuna al-hafiz abul hajjaj al-mizzi anna al-murada bil ma'dumi hahuna al-malu al-mu'ta yace abinda ake da al-ma'dum yace dukiyar da za a bayar da ita ai yu'til mal liman huwa adimuhu yana baiwa dukiya ga wanda ya rasa dukiya kenan yana biyan bukatun wanda ya rasa abinda zai biya bukatar shi da shi kenan dai ala ai ayyuka alheri ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gabatarwa ga al'umma sannan malaka ta man qala innal murada an taka yake cewa an taksiba bi tijarika almal almadum wasu daga cikin masu tafsirin ko bayani akan wa taksibul madum bayan wannan bayanin da muka ji akwai da suke cewa innal murada abinda ake nihi da wa taksibul maduma annaka taksibu kai kana tsururta ko kana samu bi tijarika almal a dalilin kasuwancin ka da kake da dukiya almaduma kana samar da wasu ababen da suke babu su a cikin al'umma kai ka samar da su au annafisal qalil annazir kana samar da abu mai tsada wanda yake kankane wanda baya da abokin tsara malace duk wanda ya fasarta wannan bayanin na wa taksibul ma'duma da haka faqad ab'ada nuj'a haqiqa ya nisanci abun nihi kenan kaga idan ka fasarta shi da haka kaga wanda ai ba wani karamci bane ai dan ka fasarta mutun da cewa shi mutun ne wanda yake tsadaddan mutun ne ko kuma duk wani abin shi tsadadde ne kaga wanda ai ba wani yabo bane ba sannan wa aghraqa fi an-naz'i duk mutumin da ya fasarta haka inda da cewa tsadaddan abu ake nihi na dukiya to wannan mutumin ya durmiya cikin rigima wanda kenan ba wani ba yabo bane ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne wa takallafa ma laysa lahu ilm kusan ya dorawa kan shi abinda baya da ilimi akan shi sai ce fa inna mithla hadha la yumdah bihi ghaliban yo ai irin haka ba yabo bane ba mafi yawa ba yabo bane ba dan ka ce mutun kai komin ka tsadadde ne wannan ba yabo bane ba eh idan zama to kai na ka tsadadde ne kuma la'alla wasu mutane a cikin wani yanayi kaga wannan ba wani ba yabo bane akai wa qad da'afa hadha alqawl iyad wa an-nawawi wa ghayrihima kuma wannan maganar na cewa innal murada annaka taksibu bit tijarika almal almaduma ana imamu an-nawawi da al-qadi iyad suka ce wannan magana ce ma mai rauni wanda bai kamata a jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wala ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani kenan dai ala'ai iya daga cikin dabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da halayen shi wanda ita Khadija ta ambata mushi a lokacin da ya shiga cikin wannan yanayi sannan gaba ta gaba tace mushi wa tuqri ad-daifa sannan kana karrama mutumin da yazo bako ai tukrimuhu fi taqdimi qirahu kana taimakawa bako a bangaren da ya shahimi taimaka mushi wajen bayar da abincin da zai ci wa ihsanu ma'awahu sannan da kyautata inda zaka safke shi wanda kuma bakuntan nan a bangaren da ya shahi karantar addini kwanaki ne guda uku daga lokacin ko mutun ya zama me ya zama dan gari kenan halin manzon Allah yana girmama mutumin da yake bako ya bashi abinci sannan kuma ya bashi wurin da zai safka kenan iya daga cikin halaye masu kyau da dabi'u masu kyau wa tu'inu ala nawa'ibil haqq sannan manzon Allah yana taimaka akan duk abin da ke gaskiya ne malai ce wa yurwa an rawaito a wani nassi na daban wa tu'inu ala nawa'ibil khair nawa'ibi al khair maimakin nawa'ib al haqq kenan kana taimaka akan al'amura na gaskiya ko kuma na alheri ai idza waqa'at na'ibatun a duk lokacin da aka samu wani ba dadi idan aka ce na'iba ita ce musiba a duk lokacin da aka samu wata musiba to manzo Allah yana taimaka waɗanda musiban ya same su idza waqa'at na'ibatun li ahadin ga wani fi khairin yake cewa fi khairin a anta fiha zaka taimaka mishi akan wannan alherin da ya same shi in ma wata musiba ce zaka taimaka mishi wa qumta ma'a sahibiha zaka tsayu tare da ma'abucin wannan musibar ta wanda musiba ta same shi hatta yajida har sai ya samu sadadan wani abin da zai iya toshe abin da ya rasa min aishin na rayuwar shi au qawaman ko kuma ya samu wani abin da zai tsaya mishi a matsayin abin dogaro min aishin na rayuwar shi kenan dai ala'ai dai taimakawa wanda ya zamanto baya da to wanda kasa daga cikin dabi'u da halaye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ita Khadija take ambatawa shine mala anan yake mana kwashin baki daya bayan daya wannan duka sa daga cikin dabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kaga mutumin da wannan ne halin shi gaskiyar magana sannan girmama duk wanda yake baya da yana kokarin taimaka mishi gurguna abinda Allah ya hore mishi sannan kuma daukan dawainiyar wanda yake fama da yauni na babu sannan kuma da abin da ya shahi a taimaka mutumin da yake bako ne sannan kuma da taimakawa duk wanda ya shiga cikin musiba yanzu mutumin da ya zama to wannan shi dabi'un shi kaga Allah ba zai bar shi tozarta ba to wannan sunan abinda ita Khadija take ambatawa manzon Allah cewa Allah ba zai kunyatar da kai ba nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu tashi maganar waraka da yake kukan zicci akan cewa inama cewa yana cikin kuruciya saboda taimakawa wannan addini اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله